Mr. Sauraro sunana Yusuf Dadabo Ismail a mita 88 da dugo biyar a zangon FM a daidai wannan lokaci wato nakatibi wato kakakin babbar kotun jiha Baba Juma Ibrahim a dangane da sababbin alkalai da aka dauka kuma a daidai wannan lokaci ina tare da shi Baba Jibo inda na tuntube shi ta wayar wato wayar salula Baba Juma Ibrahim zuwa yanzu su waɗannan sababbin alkalai da aka dauka a wani hali ake ciki dangane da su saboda mutane suna magana akan cewa ana ganin su wasu guda uku a kotu wasu guda biyu an kasance su wasu kotunan to a halin yanzu a wani matsayi ake ciki kenan dangane da daukar aiki da aka yi tuntuni kuma ake ganin kamar ba a kai su kotuna ba
eto ka san kamar yadda yake a cikin kaida idan aka dauki sabon alkali akan bashi ainihin wato horo na gani da ido wanda akan tura su kotuna daban-daban domin su je su gani yanda ake gudanar da zaman shari'a a aikace saboda haka su ma waɗannan abin da ya faru kenan bayan wannan gwaji da aka yi misali aka ba su wannan horarwa na yadda ake ganin shari'a ake yin ta a aikace sannan kuma a wancan mako da ya gabata sai kuma dukkanin su kowanne aka tura shi kotun da zai gabatar da ainihin shari'a a wannan kotu saboda haka a halin yanzu dai dukkanin waɗannan da aka dauka aiki sababbin alkalai an tura su kowanne an tura shi kotun da zai gudanar da aikin sa kuma tuni sai riga ma sun fara gudanar da ayyukan su a kotuna daban-daban
to Baba Jibo a baya ana maganar ana yawan koce-koce cewa akwai karancin alkalai yanzu su waɗannan alkalan guda nawa ne waɗanda aka dauka kuma aka tura su kotunan da za su yi aiki
sai aka san dama a karan farko abin da wato jihar Kano a bangaren hukunan kotuna ba a taba yi ba shine daukan alkalai masu yawan wanda kusan sama da guda 30 a lokaci ɗaya kuma aka ba su laya suka saba irin wannan lokaci da aka dauki wannan so wannan kila yana da nasaba da irin korafe-korafen da aka yi da kiraye-kiraye na karancin alkalan da ake da su yasa aka yi wannan irin wato daukar yawan mutane wato waɗanda za su gudanar da shari'a har guda sama da guda 30 to sakamakon haka dukkanin su kuma aka tura su kotuna da a baya can mukan ce za ka samu alkali guda ɗaya yana rike da kotuna kusan guda uku in ya je can ya shari'a ranar litinin talata laraba alhamis ya tafi wata ranar juma'a ya tafi wata haka aka suke ainihin gudanar da aiki to amma daukar waɗannan yanzu mutane sama da guda 30 alkalai wato dole za an dan kawo sauki wajen sauƙaƙa ainihin wato yawan wato cunkoson da ake da shi na ƙararraki a kotuna domin an warar da kotunan yanda dukkanin shari'un sun waru kuma an kai kowa ainihin kotinsa kuma waɗannan kotuna za ka duba dama kusan su ne suka fi kusa da jama'a waɗannan kotuna musamman kotunan shari'a court da kotunan magistrate court su ne kotuna waɗanda suka fi kusa da jama'a ita kuma shari'a har kullum dama so ake a kusantar da ita ga jama'a ba wai jama'ar a kusanto da su ga shari'a ba a'a ita shari'ar ake so a kusantar da ita ga jama'a domin kar a wahalar da makaraya wajen shigar da kara ko kuma wajen zuwa gayyatar kiran da aka yi wa mutum a kotu.
Na'am. To Baba Jibo a bangaren alkalai kamar yadda yanzu ka faɗa an yabi sama da 30 akwai kuma a bangaren kamar kadaye su irin bangaren da Grand Kadi yake wato nan Shari'a Court of Appeal nan ma mutane kamar suna ganin cewar su kadayen da ake da su din sun yi karanci ko kuna da wani kishin-kishin da kuke samu na ƙara daukar su kadayen?
Ka san ita ragamar daukar waɗannan alkalai manya musamman da suke wato kadaye da kuma ainihin wato jojina wanda suke manyan kotuna shi wato ragamar gabaki ɗayanta ba wai a hannun jihohi take ba ragamar daukansu wato tana ainihin danganawa da ƙasa gabaki ɗaya saboda haka kuma hakika babu shakka mu musamman ma jihar Kano ana buƙatar ƙarin irin waɗannan alkalai na kadaye domin ainihin wato nan ma a kotunan ɗaukaka ƙara na addinin musulunci domin a samu sauƙin wato ainihin ƙararrakin ɗaukar da aka ɗaukaka na kotunan shari'ar musulunci zuwa wannan ainihin kotuna in za ka duba akwai jihohin da ba su kai girman jihar Kano ba amma kuma yawan alƙalansu na kadaye ya kusan ninka waɗanda suke na jihar Kano saboda haka kaga akwai yiwuwar ita kanta jihar Kano babu shakka a wannan budurar ma ya kamata ni kira da su waɗanda ragamar daukar take hannun su musamman ma daga bangaren tarayya da adubu wannan bangare na jihar Kano ba ma kadayen kawai ba har su kansu jojina ana buƙatar ƙari wato domin a saukaka ainihin irin waɗannan cunkoso na shari'u da suke faruwa a kotuna
na'am to me sauraro kakakin babbar kotun jiha kenan malam baba jibo aka saurara sunana Yusuf Nadabu Ismail akan mita 88.5 a zangon FM